الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه ila yawmiddin amma ba'd wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar 23 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1440 wanda ta yi daidai da ranar 28 ga watan 5 shekara ta 2019 ta miladiya kuma za mu tashi insha Allah a yau majalisi na 21 a cikin majalis ɗinmu na tafsirin alqur'ani da muke yi a cikin watan Ramadan mai albarka a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya ƙara mu wannan gari tsari da kariya da albarka. Za mu tashi yau insha Allah aya ta 51 a cikin suratul anbiya. Kafin nan za mu amsa tambayoyi daga cikin tambayoyi da aka rubuto. Wannan yace malam wai sharadin mamu subliman yin sujadar karatun alqur'ani a cikin sallah. Malam wai sharadi ne mamu subliman yin sujadar karatun alqur'ani a cikin sallah? Eh, sharadi ne, yana daga cikin abinda aka ce abliman akai innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. Amma in ana nufi da sharadi cewa idan ba a yi ba sallah ta baci, a sallah ba za ta baci ba dan ba a bliman sujada alqur'ani ba. Abinda sallah take baci idan ba a bliman ba shine kabbara harama da sallama. Idan mutum yayi kafin liman to sallarsa ta baci, amma ko sujada ce mutum bai bliman ba sallarsa ba za ta baci ba, zai iya gyara ta. Sujada wadda take rukuni, amma sujadar tilawa wadda take sunna ce ba rukuni bace, bata daga cikin rukunnan a sallah. To idan mutum bai bi liman ba ya saba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi, an sanya liman domin ai koyi da shi, dan haka kada ku saba masa. To kaga wanda yake bin liman a wajen yin sujadar tilawa ya saba masa wannan saba masa da yayi, ya saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace fala takhtalifu alaihi, kada ku saba masa. To sannan abi wajaba ba, amma kamar yanda yazo a cikin sunan Abi Dawud cewa idan liman yayi ma mutane sallah ya kebance kansa da addu'a ya yi musu algus, amma hadisi ne bai inganta ba, amma ba wai mai tsananin rashin inganci ba, amma dai isnadin sa bai inganta ba. Wannan ishara ne ga cewar kada liman ya kebance kansa da addu'a, bal al-fuqaha sun yi nassi akan wannan, kamar Ibn Qudama, ina ganin da hadda Imam Nawawi ma a cikin Al-Majmu, wajen nuni ga cewar yayin da liman yake limanci in zai yi addu'a to yayi ta da sigar jam'i, saboda ya zamanto ya hada kansa tare da mamu a cikin addu'ar, kada ya kebance kansa shi kadai da addu'ar. Kuma haka sigar addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam take yayin da yake masahabbansa addu'a, kamar yanda yazo in aka yi majlisi kafin a tashi sai yayi addu'a yace Allahumma qsim lana min khashyati kama taqulu bainana wa baina ma'siyati, yazo a karshe kaga sai yayi da sigar jami, amma ya kebance kansa bai yi ba. To kamar yanda yazo a wannan riwaya da aka ambata, duk da yake dai ba ingantacciya bace cewar yayi musu algus. Menene algus? Ma'ana wato bai yi musu nasiha ba kan abin da zai ba su fa'ida. Sannan menene hukuncin sujadar karatun alqur'ani? Sujadar karatun alqur'ani sunna ce, ba wajiba ba ce. annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta kuma an kididdige wuraren da ya sujada tilawa kamar yadda yazo a hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As an kididdige wuraren duk da malamai sun yi sabani akan su mafi yawan abin da yazo sune wayannan guraren guda 15 wanda suke a cikin masahib yanzu wanda Imam Ahmad a cikin dukkan malamai shine ya tafi akan su shine ya tafi akan su daga ciki har da sujada waje biyu a cikin suratul hajj a matabar Malik kuma ana yin sujadar banda ta biyu suratul saf suratul hajj da kuma na mufassal guda uku annajmi da idha sama'un shaqqat da iqra amma guda 15 din nan daga a'rab zuwa na suratul alaq sune wanda suka zo dalili cewar ba wajibi bane shine wataran an yi wani yana yayi karatun aya ta sujada a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sujada sai shi ma ya sujada tare da shi sai kuma wani ya karanta bai sujadar ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma bai sujadar ba yace ya akai wancan da ya karanta kai sujada tare amma ni kuma baka bai ce ai baka sujada ba shi yasa ban yi ba to suka ga bai masa inkarin rashin sujadar sa ba wanda yake nuna kan cewar ba wajibi bane yin sujadar tilawar alqur'ani sannan yace Allah ya saka wa malam da gidan aljannatul firdaus amin wannan yace Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana mai amfani amin tambaya ta ita ce yanzu idan mutum ma'aikacin wata ne yakan sayi karamin buhun shinkafar sa kuma ya lissafa cewa ba zai iya samun kuɗi ba sai wani watan to yanzu sadakar fiddakai a ciki zai fitar shi yasa muke ce muku dan albashi a bashi zakka shi ma to na'am idan ya fitar a ciki bayan sallah zai iya takura sosai ko har sai ya ciwo bashi to yanzu sadakar nan tana zama wajibi a kansa kuwa Allah madaukakin sarki ya buda mana ya yalwata mana gabaki daya zakafu da kai kamar yadda malamai suka ce talizinci duk wanda yake da qutu yaumihi abinda zai ci na yau to shi ko wannan kage yana da na wata wanda yake da na yau kawai an ce sai ya bayar to ballantana wanda yake da na wata kuma wanda dan karamin buhu zai masa wata kaga iyalin ba su da yawa saboda haka kada ya raki indai mutum yana da abin da yake zai ci na wannan rana to zai fitar da zakka ta wajaba a kansa idan bai fitar ba ba shi da mi? Ya za ka ce ba shi da kutu yau me ake nufi da kutu yau kada ka faɗa haka kutu yau shine kana da abin da za ka ci yau amma gobe ba ka da shi shi ko wannan har na wata ya yi lissafi Malam Ridwan ka lura da tambayar yana da albashi in ya albashi zai yi kasafi abinda zai ishe shi na abincin wata daya saboda haka yanzu wannan ka ce yana da kutu yau ko ka kutu shahar wannan kutu shahar yake da shi yana da abinda zai ishe shi na wata daya da albashinsa amma wanda yake da kutu yau shine wanda yake idan ya je ya aiki zai samu abinda za a ci yau gobe babu sai ya fita ya sake nemowa sai ya fita ya sake nemowa na'am mas tumasi khimasa oho oh tagdu khimasan wa ta'udu bitanan al khimas shine wanda yake cikin mahmasa al mahmasa yunwa kenan ana dauka Hausa kai saboda haka wannan wanda yake da kutu yaumihi zai fitar da zakatul fitr zai fitar da zakatul da kai idan kuma budget dinsa ya rushe to kada ya ji tsoron al-iqlal daga wajen Allah insha Allahu Allah zai mayar masa tunda abin da ya fitar da shi ne daga zatin Allah Allah madaukakin sarki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace baya tawaye dukiya dan sadaka ma naqasa malun min sadaka dukiya bata taba raguwa ba bata taba tawaya ba ta kare saboda sadaka a ce ga wani can ya tsiya ce saboda yawan sadaka yawan sadaka ya sa yanzu ba shi da kokobo wannan baya yiwa na'am to sai kuma wannan yace assalamu alaikum malam Allah ya kiyaye ka amin malam idan naje fitsari idan na gama sai naje yana kamar dawowa shin menene mafita to na farko dai kaje asibiti kaje ka nemi kaje ka ga likita dan a duba lafiyarka to sannan abinda kuma ya danganci sha'anin ibada kamar yadda yazo a cikin sunan Abi Dawud irin wannan idan kai to ka ɗebi ruwa ka yayyafa a cikin wandan naka dan saboda ka yanke kofar waswasi dan koda zuciyarka za ta ce ai wannan fitsarin ne ya sake dawowa sai ka ce a dan shin dan ka toshe ba kofar waswasi koda ku fitsarin ne yake fitowa domin maqsudi kada ka bar shedan ya rinka wasa da kai wajen ibadarka ya sanya maka sha'anin tsarki ya wahala a gare ka ka shiga cikin wata damuwa wanda zai iya taban hankalinka ka samu abin da ake cewa obsession syndrome wanda nau'i ne na rashin lafiyar kwakwalwa to wannan ta janibin ibada kenan amma ta janibin lafiya ko sai ka je ka ga likita to sannan yace malam dan Allah a ƙara yi min bayani akan aikin riya da kuma yadda take shiga idan wani ya ganka kana yin wani aiki idan ya tambaye ka ka iya gaya masa gaskiya ko kuma ka boye masa riya shine wato ka nuna aiki wato ka yi dan a gani abin yana komawa ya zuwa ga zuci yayin da kai kana so a gani a yabe ka to wannan shine riya amma idan wannan zaton ya darsu ka yake shi ka sake dawo da zuciyarka zuwa ga dan Allah kai dan sauke haƙin Allah dan neman yardar Allah to Allah madaukakin sarki zai tafi da wannan riyar ya tabbatar da abin da yake shine al-ikhlas amma idan wai kana yin aikin idan ya tambaye ka to in ya tambaye ka zaka ce ƙarya zaka yi masa ai sai ka faɗa amma ka tsarkake zuciyarka yayin da kake gaya masa kuma ya danganta idan tambayar taka da yayi me kake yi idan akwai manufa ingantatta sai ka gaya masa in babu manufa ingantatta kace to ai wannan bai shafe ka ba wannan tsakanina ne da Allah abu ne wanda nake yi na ibada ba sai na gaya maka ba idan babu wata manufa ingantatta ba sai ka gaya masa ba ai ba dole ne ka gaya masa ba musamman in ya zamanto rashin fadar zai zamanto ya fi kusa da ikhlasi kuma fadar zai iya sanyawa ka rinka mamakin kanka kana ujubu kana jin kan cewar a mutane ma fa har sun san mun taka wani mataki to in zaka rubu idan babu wannan idan akwai irin wannan tunanin a cikin zuciyarka rashin fadan shine yafi wato kamar idan wato wai kamar idan sadaka ce maimakon ya ce gashi ni ne ne baka sadaka sai ka ce to gashi daga wajen wani bawan Allah babu laifi wannan khumul ne wato boye aiki yana daga cikin matakai na kusantar ikhlas na kusantar yi dan Allah in ka ce gashi daga wajen wani bawan Allah ne ba kai ƙarya ba ko kai ba bawan Allah bane yawa idan wannan abinda ake ce ma al-khumul wato boye kai yana daga cikin shine akasin al-ujub wato jiji da kai a jin mamakin kai da kuma akasin shi ma riya ne domin riya shine bayyana kai to mutum ya boye kansa akan aiki da neman nau'i ne na tawalu da kankantar da kai yana daga cikin kyawawan ɗabi'u na zuci da ake so mutum musulmi ya sifantu da shi kar ya zamanto kan cewar ya nuna an san shi ko ya nuna shi me yi ne aka ruwaito daga ɗaya daga cikin magabata Ibnu Daqiq al-Eid rahmatullahi alayhi yace bai taba zuwa wani majalisi ba ya ji cewar yana so a san shi shine sai Allah ya kaskantar da shi. Duk kuma wani majalisi da ya ji yana so ya boye kansa, kar a san ma wani ne shi. A zo ma ana gaggaida mutane, in ana zuwa ana ba mutane ana musafa, shi in aka zo a ce a barka, kawai a tsallake shi. In ya zo irin wannan majalisin wanda baya so ma a san ko shi waye, sai Allah ya ɗaukaka shi ya bayyana shi. To ana son mutum ya rinka boye kansa, ya daina kokarin cewar sai ya bayyana kan cewa ko shi wane ne, sai idan maslaha ta hukunta. Kamar al misali majalisi ne wanda yake kai kana da sani, amma kaga waɗanda ba su cancanta ba an mayar da su sune malamai, su ake tambayar su addini kuma suna tabarna. To a nan wajen ka bayyana kanka, ka bayyana matsayinka na ilimi, ka iya cewa ku kun ga ni fa mahaddacin Qur'ani ne, na san kaza na san kaza, dan ka ku saurare ni, kar ku bi waɗanda ba su sani ba, wannan domin maslahar tsara addini ne, saboda ka gabarna. To wannan ba zai zamanto bayyana kai ba da jiji da kai, abu ne wanda aka yi da maslaha. Wato in dai mutum zai abu ya zamanto manufa ingantatta tara ta yi da shi. Na'am. Na'am. Addu'ar buɗe sallah. Na'am. Sai ka ga waɗansu ba sa yi, sai su fara karatu, sai ka ji waɗansu ba sa yi, sai kawai su fara karatu. Eh to ai addu'ar buɗe sallah sunna ce, ba wajiba ba ce. Kuma daga cikin mazhabobi akwai mazhabar da ba su sata ba ma cikin mustahabbai, kamar mazhabar Malik. Duk da yake wannan sabanin ingantaccen abu ne, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lizimce ta, tunda har Abu Huraira ya tambaye shi ya ce shirun da kake yi kafin karatu ya Rasulullah, me kake faɗa? Kaga ya nuna abu ne wanda ya dawwama akan yinsa. Sai ya bayyana masa ita addu'al istiftah, a sallar farilla kenan. To balantana kuma sallolin nafila wanda ya zo da sigogi daban-daban, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi musamman a sallar dare, yana tsawaita su ma wannan addu'ar, saboda haka sunna ce da bai kamata mutum ya bar su ba. Kuma suna nan waɗannan addu'o'in a cikin hisnul muslim, mai hisnul muslim ya kawo su. Mutum akwai waɗanda suke na sallar nafila ne, na sallar nafilar dare, akwai kuma wanda suke na sallolin farilla. Mutum ya kokari ya haddace ko da guda ɗaya ne wanda zai rinka yi, saboda yana daga cikin sunnonin sallah, yana daga cikin koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam, da yin sallah irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad atayna
Allah jalla wa ala yace wala qad ataina ibrahima rushdahu min qabl, wallahi hakika mun ba ma ibrahim shiriyarsa tun a gabani, wa kunna bihi alimi, kuma mun kasance masana ne da shi. Ibrahim shine uban annabawa. Allah madaukakin sarki ya ambaci kissarsa domin ya zama domin matsayinsa wajen yaki da shirka, domin annabi Ibrahim shine wanda ya yaki da shirka da hujja da karfin hannu da kuma ya tsayar ma ya kafa gidan tsayar da tauhidi, domin shine ya gina Ka'aba, kuma shine ya gina masallacin bait, wajen da aka gina masallacin Baitul Maqdis. Saboda haka wuraren da suke suka zamanto su ne alamar tsayar da tauhidi, annabi Ibrahim shine ya gina su. Domin lokaci kafin shi masu bautar gumaka suna gina dakunan bauta ga gumakansu, to kuma annabi Ibrahim yayi zamani a lokacin da kewaye da shi duk bautar gumaka ake yi, al'umomin gabas ta tsakiya inda ya rayu abinda suke yi kina. Annabi Ibrahim kamar yanda littafan tarihi suka nuna, musamman abinda ya zo a cikin wato At-Taura, a cikin Old Testament kenan, shine kan cewar ya daga yana daga cikin mutanen Kaldan, wanda ake cewa the Chaldeans da Turanci, kuma garinsu wuri ne da yanzu yake a cikin Turkey, wanda ake cewa garin Harran, har yanzu garin yana nan, kuma har yanzu an binciko abubuwa, yana daga cikin wuraren tarihi da ake zuwa a kudancin Turkey, a kudancin Turkey garin yake Harran. To Allah madaukakin sarki ya bada labarin kissarsa a cikin jerin gwanan kissoshin annabawa da suka zo a cikin wannan sura da aka ambace ta da sunan surar annabawa, saboda ya nuna yanda Allah madaukakin sarki yake cika wa'adinsa ga annabawan Allah. To kamar yanda ya cika musu wa'adi, haka zai cika ma annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawarin da ya masa. Allah ya bude kissar da rantsuwa. To ita rantsuwa ana yi ne ga wanda yake inkari, kamar mutum yace babu abu sai ka ce wallahi akwai. To amma yayin da za a fara bayanin kissar babu wani inkari daga wajen mushrikai, menene hikimar Allah ya bude da rantsuwa? Ba inkarin annabi Ibrahim suka yi ba. To Allah ya bude da rantsuwa ne saboda yanda mutanen Makka da ake karanta musu Alkur'ani a farkon karantawa suka manta da annabi Ibrahim, suka manta da addininsa da shari'arsa, suka canza addininsa na tauhidi, bayan shine ya assasa tauhidi suka koma shirka, wanda shine yayi fice wajen yaki da ita, tamkar suna inkarin ma akwai annabi Ibrahim. To sai Allah ya rantse musu, hakika annabi Ibrahim mun ba shi shiriyarsa a gabani, shine fa'idar budewa da rantsuwa. Allah ya ce wato mun ba ma Ibrahim shiriyarsa, shiriyar sai aka ce rushdahu, shiriyarsa, wato ma'ana shiriya irin wadda ta dace da shi, wanda yake matsayi irin na annabi Ibrahim a kaifin tunani da tsarkin zuci, da har ya cancanci Allah ya dauke shi ya zamanto badadin Allah. To yayin da Allah ya ce ya ba shi shiriyarsa, to ka san ba shiriya ce wadda take ta ordinary shiriya ba, shiriya irin wadda ta cancanci mai matsayi irin na annabi Ibrahim. Min qablu, a gabanin me? Akwai fuska biyu, imma dai a gabanin annabi Musa da Harun, wadda su ne ambatonsu ya zo a farko a cikin sura, an ambaci annabi Musa da Harun, walaqad ataina Musa wa Harun al-furqana wa dhiya'an wa dhikran lil muttaqin, kamar ayoyi uku da suka wuce. To kafin annabi Musa da annabi Harun, Allah ya ce mun ba mu Ibrahim shiriyarsa. Wannan ma'ana ta farko kenan, wanda yake zahiri ce daga tartibin aya, ko kuma min qablu, daga gabani, ai daga gabanin annabci ya zo masa mun ba shi shiriya. Allah ya shirye shi tun kafin annabci ya zo masa, saboda haka Allah ya tsare shi ya zamanto bai yi bautar gumaka ba, ya taso akan shiriya, kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam tun tasowarsa Allah ya sanya masa kiyayyar gumaka, baya son su, baya son mu'amala da su, baya zuwa wajen da suke, baya yanka abinda aka yanka a gaban su, baya cin abinda aka yanka a gaban su. To irin wannan shiriyar haka Allah yake ma annabawa, tun kafin su taso sai ya zabe su ya ba su shiriya. Abinda ake nufi da shiriya shine katari daidai da kuma rinjayen tunani, ra'ayi ya zamanto na gaskiya, yayin da duk abu ya zamanto abu ya zamanto duhu ko kuma abu ya zamanto mai kama da juna shubha, to wanda Allah ya bashi shiriya sai ga Allah ya fahimtar da shi hanya. Allah ya fahimtar da shi hanya. Shi yasa daga cikin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a Allahumma alhimni rushdi, Allah ka kimsa min shiriyata. To wannan haka sunnar Allah take tare da annabawa. To ballantana kuma annabin Allah annabi Ibrahim, wa kunna bihi alimin, Allah yace kuma mun kasance muna sane da shi, masana ne da shi, wato Allah ya san shi. Domin Allah madaukakin sarki kamar yanda yace Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu, Allah shine yafi kowa sanin ina zai sanya manzancin sa. Wanda duk kaga Allah ya zaba ya mayar da shi annabi, to Allah ya san irin kyaututtukan da yayi masa, ya san irin ajiyar, ya san irin shirin halittarsa da yayi, ya san irin zuciyar da ya bashi, ya san irin dabi'un da ya sanya shi a kansa. To wannan kirari ne ga annabi Ibrahim da Allah ya ce kuma mun kasance masana ne da shi. Wato Allah madaukakin sarki ya san irin tanade-tanaden da yayi masa. Al-Qadi Iyad a cikin Ashifa wajen bayanin wato irin yadda Allah madaukakin sarki yake yi ma annabawa tun kafin annabci, yayi magana kyakkyawa wajen irin yadda Allah madaukakin sarki yake kula da su tun tasowar su, tun kafin su shiga su cika wato su cika shekarun cikar mallakar hankalin su shekara 40, wanda daga nan ne kuma hasken annabci zai zo musu, sai ya zamanto haske ya haɗu da haske, akwai haske na asalin halitta da ya sanya su akai. To wannan ishara ne ga wannan shiriyar da Allah ya zabi annabi Ibrahim ya gina shi akanta. Allah ya ce id qala li abihi, yayin da ya ce mahaifinsa wa qaumihi da mutanansa sune su alkalda su kaldaniyawa, ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun, menene waɗannan mutumuntumi wato gumaka waɗanda kuke lizimtar bauta a gare su. Wato ya Allah ya wannan id din yayin wato ita ma tana daukan fuska biyu, wato Allah ya ba mu annabi Ibrahim shiriya tun a gabani yayin da ya ce ma mutanansa haka, yayin da ya faɗa haka wato abinda ya dauke shi ya zuwa ga inkarin gumaka da mutanansa suke bauta ma, wannan shiriyar da Allah ya sanya shi akai, wannan fitrar ta tauhidi ya ga kan cewa to ta yaya za a yi tauhidi da Allah ya sanya min haskensa a cikin zuci nake a kansa nake bautar Allah shi kadai, ta yaya za a yi na yarda da bautar wani da bautar gumaka wani Allah kuma adadi ba ma guda ɗaya ba. To yayin nan Allah ya kimsa masa wannan shiriya, ko kuma id qala li abihi wa qaumihi, sai a kaddara cewa ka tuna, wato kissa ce Allah yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam, ka ambata yayin da shi annabi Ibrahim bisa tasirin wannan shiriyar yace ma mahaifinsa wanda mahaifi da mutanansa ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun, mahaifin annabi Ibrahim shine wanda ambatansa yazo a cikin suratul an'am cewa sunansa Azar, kuma ya kasance yana daga cikin jagaba wajen bautar gumaka, ya kasance a gaba wajen bautar gumaka, kamar yanda ya zo a cikin suratu Maryam cewa annabi Ibrahim ya fuskanci mahaifinsa da wa'azi, kuma dalilinsa shine ya ce masa inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni, ilimi ya zo min wanda kai bai zo maka baya mahaifina, dan haka ka bi ni, dan haka ka bi ni, wato annabci da ya zo masa ya kebance mahaifinsa da wa'azi saboda ganin a nutsewarsa a cikin bautar gumaka, tunda har mahaifin yana daga cikin waɗanda yace zai kore shi, yace aradibun anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya, yace ma wato ya kaurace masa. To annabi Ibrahim ya fuskanci mahaifinsa da kuma mutanansa ya soma cewa menene waɗannan gumakan da kuke lizimtar bauta a gare su. At-tamathil shine jam'u timthal, shine duk abin da za a gina shi a bisa misalin wata hai'a, kamar a gina mutumin timi a bisa surar mutum, ko a gina dan maraki a bisa surar wato a yi shi a surar saniya, dan maraki dan saniya, to duk wannan su ake ce ma at-tamathil dukkan wata sura wadda take mai inuwa ita ce at-timthal to annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yana kin wato irin waɗannan gumaka irin waɗannan mutumin timi da aka yi kuma har ya gaya mana cewa mala'iku ba sa shiga daki gida da yake akwai irin waɗannan dan haka masu irin kantina musulmi kaga an yi mutumin timi mace ko namiji an sa masa kaya wai kiran kasuwa din yana daga cikin waɗannan tamathil din saboda an yi amfani da su wajen bautar wani Allah shaytan ya jefa san su a cikin zukatan mutane aka bauta musu domin aka bauta musu maimakon wani Allah kuma shine asalin ma yanda aka rinka bautar gumaka mutanen annabi Nuh yayin da manyan salihan bayi na al'ummar su suka mutu sai suka je suka yi mutumin timi da surar su da kamar su suka sanya su a daidai kabarin dan in sun je su rinka ganin su suna tuna ibadar su sai su zabura wajen yin bauta kamar da yanda ake yin hoto a ce an sanya shi domin a tuna irin waɗannan lokuta na jin daɗi lokuta na farin ciki kar a manta da su to da haka aka fara amma daga baya sai shedan yazo ya ce musu ai iyayenku da kakanninku idan wani abu ya same su suna buƙatar dauki suna buƙatar taimako na Allah ba sa zuwa wajen Allah gaba gadi sai su bi ta wajen waɗannan sai su kaddamar da buƙatun su zuwa wajen su su ce Allah ya musu Allah ya musu sai kuma Allah madaukakin sarki ya musu daga baya ma sai suka ce ai kawai ma su kansu ma kuka tambaye su su za su yi muku sai aka koma ana bautar su saboda haka waɗannan mutumin timi suka zamanto hanya ne da shirka ta shiga cikin al'umma shi yasa shari'a ya zamanto kan cewa ta ki su ta ki hotuna hatta wanda ba shi da sura hatta wanda ba shi da inuwa a kafa shi a cikin gida mala'iku ba sa shigowa wannan daki mala'iku ba sa shigowa wannan dakin saboda me saboda zari'a ne hanya ce da za ta kai zuwa ga bautan wani Allah to annabi Ibrahim yace menene waɗannan gumaka da kuke lizimtar bauta gare su yake amfani da kalmar antum laha akifun al'ukuf shine lizimta ai kuna lizimtar bauta a gare su shi yasa daga nan ne aka san cewa itikafi shine mutun ya lizimci bauta a cikin masallaci kaga kalmar duk asalin kalmar ɗaya ne akifun da mu'takifun dukkan asalin kalmar daga akafa ne idza lazima fi makan idza lazima makanan idan mutun ya lizimci wani waje za a ce akifa wato akafa ala makan to amma wannan al-uquf din tana ta'addi da ala amma maimakon yace antum alaiha akifun ku kuna lizimtar su sai yace antum laha saboda an ba ma akifun ma'anar ibada ai antum laha abidun ku kuna yin bauta a gare su to da ya gaya ma mutanen su haka wato tamkar kancewar su basu ga wani abu a cikin wannan ba amma annabi Ibrahim ya zamanto mai tambayar wannan ne wato zuciya wadda take kokarin sanin gaskiya duk in ta ga abu ba za ta sallama ba wato sai mutun ya tsaya yayi lura ba kawai kaga abu ka kauda kai ba saboda ka shagaltu da sha'awa a'a sai yayi zurfin tunani ya tambaye su to yanzu menene waɗannan gumakan me ma'anar su to menene jawabin mutanen sa Allah ya ce qalu wajadna aba'ana laha abidin sai suka ce mun sami iyayenmu suna bauta a gare su wato hujjarmu shine iyaye da kakanni haka muka samu iyaye suna yi da abu ne mara kyau iyayenmu ba za su shude akan wannan abun ba iyaye da kakanni da abin da suke kenan to annabi sun faɗi wannan domin annabi Ibrahim ya ga kwarjinin kasancewar akan tafarkin magabata domin kowa zai so a ce shi ma dan halak ne abinda iyaye da kakanni suke yi ai an gada aban ajaddi uba daga kaka haka yake tun daga har daga tattaba kunne to sai suka yi amfani da wannan ko wannan ya sanya shi yace shi ma yazo ya bulayi ayi tare da shi to amma annabi Ibrahim taqlidi da girmama na gaba ba zai sanya shi ya zamanto wato ya take gaskiyar da take gudana a cikin zuciyarsa ba qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin sai yace wallahi haqiqa kun kasance da ku da iyayenku a cikin bata wanda yake mabayyane yace kun kasance ma'ana batan naku da daddene kuma mai zurfi ne shi yasa aka kawo ma'anar kana wadda take nuna daimuma, wato kun kasance a dawwaman a cikin bata madawwami kuma bayyananne, ma'ana batan ku a bayyane yake, wato daga duk wanda abinda yasa ya kira shi bayyananne shine bi adna ta'ammul, da mafi karancin tunani, da mafi karancin wato lura zai bayyana kancewa wannan abin bata ne. To da ya gaya musu haka sai suka ce qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin, suka ce to wai shin da gaskiya ka zo mana ne ko ka dai wasa kake yi da mu? Wasa anan yana nufin wato ba'a kake mana, wato izgili ka, wato kakaci ne kake mana, abu ne wanda za ka faɗa a ce ayi raha, ko ka da gaskiya kake yi maganan nan haka take? Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ard, yace a'a ba ku bar wannan magana, wannan magana tafi karfin a ce wasa nake yi, ba wasa nake ba. Ubangijinku rabbus samawati wal ard shine ubangijin sammai da ƙasa, alladhi fatarahunna, wanda ya kage halittar su, wa ana ala zalikum minash shahidin, kuma ni a gare ku akan wannan, ya ku mutane na, ina daga masu yin shaida a gare ku, ina daga masu shaida akan wannan magana, wato ni shaida ne gare ku kan cewa ubangijin ku shine Allah, shine ubangijin sammai da ƙasa. Domin sai ya kirawo hankalin su ya zuwa ga kagar halittar sama da ƙasa, tunda sun san gumakan su ba su suka kagi halittar sama da ƙasa ba, dan yawanci duk gumakan da ake bauta ma za a ce akwai wanda yake nasu, akwai ubangijin soyayya, wanda in kana neman yarinya ta baka gora to wajen sa zaka je akwai abinda zaka yi sai ya sa ta soka, ko kuma idan idan akai fari ruwa bai sauka ba sai a je a yi masa wani abu shine zai kawo, amma babu wanda suka ce shine ya kagi halittar sama da ƙasa a cikin gumaka. A pantheon din gumaka, wato taron bauta da ake yi, babu wanda suke cewa wannan shine wanda ya halicci sammai da ƙasa, saboda haka sai ya ce musu to ubangijinku shine wanda ya halicci sammai, shine ubangijin sama da ƙasa. Ubangiji anan ma'ana wanda ya halicce ta, kuma ya mallaki sama da ƙasa, kuma yake jujjuya al'amarinta, kuma wanda shine ma ya kagi halittar, wato ba wani waje ya je shine ya fare ta. Ma'anar da yace wa ana ala zalikum minash shahidin, ash-shahid ce kowane annabi mai shaida ne ga mutanansa. Yau kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida, yaya halinka zai kasance yayin da muke zuwa a kowace al'umma mu zo musu da mai shaida shine annabin su? To da yace wa ana ala zalikum minash shahidin, wannan ishara ne gare su kan cewa shi annabin Allah ne ya zuwa gare su, ni ina mai shaida a gare ku, da ma'ana wato Allah ya aiko ni da wannan sako ya zuwa gare ku domin su gaskata shi, ba ina faɗa bane domin mulki, ba ina faɗa bane domin neman shugabanci, ba ina faɗa bane domin wasa, a'a ni dan aike ne daga Allah. Ma'ana ta biyu da waɗansu malaman tafsiri suka ce na ma'anar wa ana ala zalikum minash shahidin, ai wa ana ala zalikum minal mubayyinin, ni akan wannan ina daga cikin masu yi muku bayani, ma'ana ina da ilimi wanda yake zan bayyana shi, domin kamar yadda suka ce waɗannan malamai da Allah madaukakin sarki yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, shaidar Allah anan ma'ana bayanin Allah a wani tafsiri na wannan aya. To a wannan tafsirin fadin annabi Ibrahim da yace wa ana ala zalikum minash shahidin, ni ina daga cikin masu yi muku bayani akan wannan. To a cikin wannan akwai mulaqafa, akwai tausasawa cewa nazo muku da abin da baku sani ba, domin shine ma'anar bayani, wanda duk aka nuna masa jahilcin sa, kuma aka nuna masa ana da ilimi da za a yaye masa jahilcin sa, hanya ce ta wato a bude zuciyarsa kan ya karbi abin da za a kawo masa da cewar nasiha ake so, domin wanda zai sanar da kai abin da baka sani ba mai yin nasiha ne a gare ka. Yace watallahi la akidanna asnamakum, kuma na rantsi da Allah wallahi sai na yi ma gumakan nan naku wata makida, ba'da an tuwallu mudbirin, bayan kun juya baya kuna masu tafiya kuna masu juya baya, wato idan bayan ba kwanan ni kuma sai na yi wani tanadin makida ga gumakan naku. Al-kaid shine wato shiri wanda yake za a yi na afkar da wata cuta ga wanda ake mashirin, ba tare da ya sani ba, wanda ka zo ka bayyana masa abinda za ka yi masa ba ka yi masa kaidi ba, amma wanda za ka nuna masa salamun salamun amma kuma a boye ka ne masa mummunan shiri, to shine kai masa kaidi, shine Hausa ma muke ce mata makida, wato abinda yake ba a bayyana. Wato Annabi Ibrahim ya rantsi yace tallahi, wannan ta tana daga cikin harufan da ake rantsuwa da ita a Larabci, amma ba a yin rantsuwa da ita sai da sunan Allah, Allah ba za ka ce tarrahmanu ba, tarrahmani ba, ko tarrahim, amma za ka ce warrahmani, warrahimi, walmaliki, walqudusi, da wawu ana rantsuwa da ita da dukkan sunayen Allah, amma ta sai da sunan ismul jalala, ka ce tallahi, tallahi ba za ka ce tarabbuna, tarabbina, duk da yake an ce wai an ji suna cewa tarabbil ka'aba, larabawa sun faɗa, amma wannan qalil kaɗan ne, to yace tallahi na rantsi da Allah. Wannan Annabi Ibrahim ya faɗa ne bayan mutanen na ya faɗa wa mutanen nasa yayin da za su tafi wajen taron Idi, to da suka tafi wajen taron aka ce shi ma ya zo ya tafi, yace shi ba zai tafi ba, ya kawo uzurinsa na rashin tafiya. To sauran waɗanda suke ba manya-manyan ba, ƴan baya wanda ba su ne farkon fita ba, su ne ya gaya musu wannan magana, don ba duk mutanen ya gaya ma ba, kamar yadda za mu gani a cikin siyakin kissar, tunda inda di ya gaya musu ga baki ɗaya za su san shi ne, amma waɗansu mutane ne suka ce ai ga wanda muke tsammanin shi ne ya yi, saboda haka kaga kenan ba du ya gaya musu ba, ya gaya ma waɗansu daga ciki ne, ya ce to wallahi zan yi ma gumakan nan naku makida bayan kun juya baya kun tafi. Na'am. Allah ta'ala ya ce Allah maɗaukakin sarki ya ce faja'alahum judadan, sai Annabi Ibrahim ya sanya gumakan nan nasu judadan, gutsutsurarru, ya gutsutsura su ƙanana-ƙanana, gutsutsurarru, na'am, gutsu-gutsu, a'a, gutsutsurarru, wannan ita ce a Hausa, ba irin Hausar ku abunnan ba, gunduwa-gunduwa daga gaba kenan, guntu-guntu, ko guntu-guntu, ya sassara su ƙanana-ƙanana, ya gutsutsura su, shi ne ya gutsutsura su, to gutsutsurarru ɗin kenan, ai ya mayar da su gutsutsurarru, judazan ita ce ƙira'ar jumhur, ƙira'ar kisa'i kuma jidazan na masdari, dan ya nuna isa matuka wajen sanya su ɗan gutsutsurarru, wato ɗan gutsutsurarru, illa kabiran lahum, sai babban daga cikin su sai ya kyale shi, kuma kamar yanda yazo a cikin riwayoyin tarihi a cikin su Ibn Ishaq, wanda yake kuma haka yake a cikin labarukan Isra'iliyat, sai ya sanya diga a gatarin, sai san iratiya shi a kafadarsa, ya ratiya shi a kafadarsa, la'allahum ilayhi yarji'un, domin su dawo ya zuwa ga shi wannan babban, domin su dawo ya zuwa gare shi, wato su tambaye shi kenan, ko kuma domin su dawo ya zuwa gare shi, ya zuwa ga shi Annabi Ibrahim, ya san cewar in suka ga an ruguruguza su, an gutsutsura su, za su dawo ya zuwa gare shi, shi kuma a lokacin nan sai ya tanadi hujja da zai ba su. Kaga da ya ba su hujjar tauhidi ta hankali, yace rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna, ya istidlali da tauhidin rububiyya akan tauhidin uluhiyya. To da suka yi sai yayi amfani da kuma karfi wajen ya rusa munkari da karfinsa, domin in ba su yi amfani da dalilin hankali ba, sai ya amfani da dalilin hankali da ya haɗu da na karfi. To shi ne wannan la'allahum ilaihi yarji'un, domin su dawo ya zuwa gare shi. Qalu man fa'ala hadha bi'alihatina innahu laminadh dhalimin. To da suka dawo sai suka ce man fa'ala hadha bi'alihatina, waye ya aikata wannan aika-aika da wato iyayen gijinmu, innahu laminadh dhalimin, wallahi lallai lallai wallahi yana daga cikin azzalimai. Wato wane ne zai janyo mana irin wannan tashin hankali ya rusa gumaka ba ruwan sama, masu soyayya ba mai taimaka musu wajen soyayya, an rusa su. To wannan ku menene zalunci irin wannan? Shi yasa sai suka rantse suka ce innahu lallai shi laminadh dhalimin, wallahi yana daga cikin azzalimai. Ba ma kawai azzalimu bane, in kana neman azzalimai to duk inda ka samu azzalimai yana cikin su. To wato yayin da ya zamanto saboda karfin halinsa har yayi abin da ya wajaba a girmama shi a daukaka shi, yaje ya sanya kansa cikin halaka, domin duk wanda yayi irin wannan babu abin da zai same shi in ba halaka ba. Qalu, to sai suka ce ai sashin su kenan, wanda su ne suka ji Annabi Ibrahim ya gaya musu cewa wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Qalu sami'na fatan, suka ce ai mun ji wani dan saurayi, mun ji wani saurayi yadhkuruhum, yana ambatan su da aibi, wato yana aibata su, shine adh-dhikr din a hadha alladhi yadhkuru alihatakum. Kaga a cikin wannan akwai tunatar da mushrikai cewa to da suke aibata Annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa wai yana ambatan gumakan su da aibi, to Annabi Ibrahim ma haka akai masa, saboda haka jikansa ne haqqan, jikansa ne a tsatso, kuma jikansa ne a tauhidi. Yace suka ce sami'na fatan, mun ji wani saurayi yadhkuruhum, yana ambatan su da aibi, da abinda bai dace ba. Yuqalu lahu Ibrahim, ana ce masa Ibrahim, sunansa kenan. Wato aiko mun ji wani wanda ake ce ma Ibrahim, wani saurayi yana ambatan su da mummunan ambato. An nan an sai suka sufanta shi da fata, wato shine saurayi wanda yake wato yana cikin ganiyar karfinsa, yana cikan wato rujulansa, wanda sifa ce ta yabo. Duk inda aka ambaci alfata a cikin alqur'ani za ka ga wato da sifar yabo ne, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Wannan marhala ce ta rayuwa, marhalar samartaka da ya kamata a lokacin ne mutum yayi kokarin tanadin wato cin gajiyarta, domin ɗaya daga cikin abin da za a tambaye shi ne an shababihi fima afna, za a tambaye shi akan samartakarsa, fima abla, akan me ya mayar da kansa tsoho ya gama samartakarsa. Shi yasa ake son ɗaya daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake sanyawa a cikin inuwar al'arshi shine shabun nasha'a fi ibadatillah, saurayi da ya tashi a cikin ibadar Allah. Yayin da yara samari suke tafiya wajen sharholiya, wajen biliyardo, wajen wasanni, wajen club, wajen la liga, shi kuma yana masallaci. To wannan shine a irin waɗannan ake yabo. Kaga da suka tashi ambatan Annabi Ibrahim yace sami'na fatan, shi yasa a zamanin da aka rinka yin kungiyoyi na samari, futuwa, kungiyoyin alfutuwa, aka rinka tambayar Ibn Taymiyyah akan su, yana cikin fatawa dinsa da kyakkyawan fatawoyi na nuna kan cewar wato wannan marhala da mutum yake da zafin caji da zafin nama da kaifin tunani da jin cewar duniyar nan gabaki ɗaya zai iya ɗaukanta, baya jin tsoron komai, ko gani yake yi yanda yake jin karfin jikinsa. To ya amfani da wannan wajen shiriya, maimakon ya watsa ta wajen bin sha'awa da shahawace-shahawace, wanda kuma abinda kenan ake nema a bata mu, a bata mana samarinmu, shi ne aka kawo mana miyagun ƙwayoyi duk su gama lokacin nasu gabaki ɗaya, sun lalace wannan kyaututtukan da Allah maɗaukakin sarki ya ba su, irin kyautar da ake yaba mata gashi har ta kafirai ma suna yaba mata suka ce sami'na fatan ya zaman to kanta ta tafi a watsewa su dan haka ko yaushe nake addu'a masu fataucin miyagun kwayoyi dinnan da suke yada su domin su ruguza al'umman mu Allah madaukakin sarki ya yake su a maimakon mu to qalu fa'tu bihi to sai suka ce su sauran sai suka fada qalu fa'tu bihi ala ayunin nasi suka ce to ku zo da shi a wato a inda kowa a inda mutane za su ganshi wato a cikin assembly a tara jama'a gabaki daya sannan a zo da shi la'allahum yashhadun domin su shaida a kansa su waɗanda suka shaida da cewar sun ji shi yana ambaton guma kansu da aibi wato kuma domin wato su shaida kuma su halarci irin ukubar da za a yi masa ba an ce innahu laminadh zalimin ba to a nuna yaya ake yi da azzalimai kowa ya gani qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim to yayin da aka zo da shi sai suka ce a anta fa'alta hadha bi alihatina kai ne ka aikata wannan aiki da iyayen gijinmu ya ibrahim ya kai ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadha sai ce a kubar wannan magana ba ni nayi ba wato shine ma'anar bal a fa'alahu kabiruhum hadha babban nan nasu wannan babban shine ya aikata fas'aluhum in kanu yantiqun ku tambaye su su sauran kananan da aka ruguza su din ku tambaye su in sun kasance masu yin magana ne sai su gaya muku ga wanda ya cuce su ai wato a cikin yadda annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ya kimsa masa daga cikin rushidahu daga cikin shiriyar da Allah ya bashi yayin da ya gutsutsura su ya kyale babban akwai a wato darasi na hankali hujja ta hankali guda biyu da ya nufi ya janyo hankalin su da shi shine cewar ai in ma babban nan ya rugurguza su ai yana da haƙƙi shine babba sannan a maida waɗannan ƴan wato ƴan abin nan ƴan kucakan a maida su daidai da shi me ya kamata yayi ba gare ya rubuza su ba a manta da su ya bata su ya zamanto sai shi kawai la sharika lahu saboda haka idan har sun yadda cewar shine yana da haƙƙi kan yayi to ai kuwa su ma gumakan da suke bauta ma sun cancanci ai musu haka ya zamanto Allah da ya halicci sama da ƙasa shine kadai ya cancanta a bauta ma sannan kuma fuska ta biyu shine wanda ya fada wanda yake a idan dai ba su da ikon su hana kansu a ruguza su a sassare su to ta yaya za a yi su zamanto Allah ta yaya za a yi su zamanto masu ije cuta da kawo amfani ga wanda ya roke su sun kasa kawo ma kansu sannan kuma kan cewa tunda bobaye ne ba za su iya ba ku amsa ba ta yaya za ku bauta ma wanda yake baya ji baya gani baya magana to duk waɗannan hujjoji ne da Allah madaukakin sarki din yana daga cikin walakat atina ibrahima rushdahu na'am
farja'u ila anfusihim faqalu innakum antum zalimun thumma nukisu ala
ga kafin mu dauki fassarar wannan sai mu tashi a wannan gabar a wannan ayar faraja'u ila anfusihim to amma kafin nan akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ishara ga wannan magana ta annabi Ibrahim bal fa'alahu kabiruhum hadha shin wannan magana ta annabi Ibrahim ba magana bace wanda za a iya cewar ba ita ce hakika ba, tunda ai shi ne ba wannan ne yayi ba. To amma ya zai ce fa'alahu kabiruhum hada, wannan babban gunkin shi ne yayi, bayan ko ba shi ne yayi ba. To shi ne har yake cewar ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewar a cikin Bukhari cewa annabi Ibrahim lam yakdhib illa thalatha kadhibati ithnatani fi dhatillah. Annabi Ibrahim bai yi abin da za a kirawo wato magana waje take ba haka take ba illa guda uku, guda biyu kuma duk saboda Allah ne, ɗayar kuma dan ya tsare mutuncinsa ne, fi ma ma'anar hadith. Guda biyu din na farko da yace inni saqim, da mutanansa suka ce ku zo mu tafi, ka zo mu tafi ka bi mu wajen idin gumaka, yace inni saqim, ba ni da lafiya, bayan kuma lafiyar sa kalau. Na biyun kuma yace bal fa'alahu kabiruhum hada, bari wannan babban nasu shine. Na ukun kuma sun zo za su wuce ta kasar wani jabberin sarki na Misra, sai aka je aka bashi labarin cewar ga wani bako ya zo yana tare da mace ba a taba ganin cikin mata kyakkyawa kamar ta ba, bata cancanci kowa ba sai shi, saboda haka aka turo shi kuma ya kwace masa matarsa. Sai ya ce mata, wannan jabberin in ya tambaye ki, ki ce masa ke na ce masa ke yar uwata ce, ki gaya masa ke yar uwata ce, domin a duniya babu wani wanda yake akan addini in ba ni dake ba, dan haka yar uwata ce a cikin addini. To shi kuma yayi haka ne dan ya tsirar da matarsa, inda ya ce matarsa ce sai ya kashe shi ya rike ta. To da tace a wannan hanya ce wanda yake zai tsirar da kansa, zai tsirar da mutuncinsa kuma ya tsirar da matarsa. To wannan ba duk da a hadisi ya zo kadhibat, amma ba wai magana ce wanda yake ba haka ba. Abinda ake nufi da wannan shine al-ma'arid, jirwaye da kamar wanka. Ƙarya shine ka faɗi magana wanda take ba haka take ba, da kuma nufin wanda kake gaya ma ya ka dauke hankalinsa da kan cewa ba haka take ba. Amma ka faɗi magana wanda take shi wanda ka faɗa zai dauki sabanin manufarka a cikin maganar, ba wato ka sa shi ya fahimci sabanin abin da yake shine hakika, to wannan ba ƙarya bace. Ma ita ke ake ce ma jirwaye da kamar wanka, jirwaye da kamar wanka. Kamar mace tana cikin idda ta kaba ko tana cikin idda, sai ka ce a wanda ya same ki ya more, kaga baka ce kana son santa ba, amma ta fahimta kai a cikin zuciyarka shine kan cewar ta san da kai kana cikin manema, amma baka fito ka ce ina cikin manema ba, ko ba haka ba? To wannan shine jirwaye da kamar wanka. To annabi Ibrahim haka yi, da ya ce inni saqim, ni mara lafiya ne, ai wato a ɗabi'ata ta ɗan adam ina rashin lafiya, ba wai a lokacin ba ni da lafiya. Abin da yake so su fahimta shine ba shi da lafiya su yi masa uzurin kai ya fita tare da su, dan ba zai je can ba. Amma sai ya kawo da sigar da bai yi ƙarya ba har wajen Allah, cewa shi mara lafiya ne a ɗabi'arsa, kamar yadda Allah ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kai mai mutuwa ne kuma su ma masu mutuwa ne, ai ba a lokacin kai ka mutu bane ko? To da yace inni saqim, ai inni sa'akunu saqiman, ni zan iya zamantowa mara lafiya. Haka da yace bal fa'alahu kabiruhum hadha, wannan babban nasu shine yayi, ai in kanu yamtiqun, idan dai su suna magana to babban ne yayi, shine abin da yake nufi. Nako cewa wannan yar uwa ta ce wannan ya bayyana. To saboda haka al-ma'arid a cikin shari'a ya halatta ka faɗi magana wadda take kana so a faɗi sabanin abin da yake shine hakikanin abin da ka faɗa a cikin magana, ba tare da cewar ka faɗa abin da yake ba haka yake ba. Kamar annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai tafi jihadi, idan zai tafi alal misali zai yi jihar Makka wadda take kuduce daga Madina, sai ya rinka tambayar arewa, ya rinka tambayar hanyar tafiya Khaibar, ina ne a aina wuraren ruwa yake a hanyar Khaibar, awa a tafiyar kwana nawa ne daga waje kaza zuwa kaza dan ya bada mutane a dauka kudu zai nan ku arewa zai to kaga ba ƙarya yayi ba amma wato ba za a kira wannan ƙarya ba to haka nan yake nan maganar annabi Ibrahim na faɗi wannan saboda fassarar wannan hadisin da kuma wataƙila wani in yayi tunani zai ce to a'a to yaya aka yi annabi Ibrahim zai ce gunki ne yayi bayan kuma shine yayi to abinda yasa wannan yana daga cikin al-ma'arid wato jirwaye da kamar wanka yayi musu wato ku yi tunani mana in dai suna magana to babban nasu shine yayi ku tambaye su shine ma'anar wannan in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu ci gaba wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama.